abin da sun so gaba ne ne za a yi wani ijiraatun su doka shi ne suka ba da shawarar cewa wannan dukiyar da ta sabbaba kashe mutum mutum 70 da kama mutum 70 a sanya ta cikin yaki na gaba wanda za a yi ta majalisa sallallahu alaihi wasallam sai kuma duka a cikin shekara ta biyu aka farlanta zakka ta kunu zakka ta fitr 27 ga watan Ramadan kuma haka zakka ta wannan zakka ta kudi ko kuma zakka ta dukiya ita ma aka farlanta ta a shekara ta biyu nan dai malaman sun yi tsira sun yi sabani cewa a shekara ta biyu ko ba a shekara ba ta biyu a farlan tata ya ce kuma a shekara ta biyu wa matat ibnatin nabi albarri ya ce kuma a shekara ta biyu yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu sannan shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi albarri ya ce ruqayyatun kenan ita ce ruqayya qabla ruju'is safar kahin manzan Allah ya dawo daga bulaguro ko bulaguran yakin Badar kenan kahin manzan Allah ya dawo ruqayya ta rasu kuma kamar yadda ya gabata ya turo wanda zai ba da labarin albashiri din yakin Badar yace yana zawwa iya ba da labari ana inda binne ruqayya yace wannan da wancan ga horin ciki kuma ga ni kuma ga horin ciki kenan wanda zai koma zai ba kawo musu labarin cewa ya kasa da su ya ce zaujatu Usman kenan Ruqayya matar Usman ya ce wa ursu tahur fatimatun alal aliyul qadir ya ce kuma a wannan shekara ta biyu bayan mutuwar Ruqayya sai kuma aka yi bikin karaman Fatima shi ne ursu kenan amarya tsarkakakka ita ce wa Fatima akan wa halal aliyul qadir akan ali ne matsayi ai rajibul makana ne matsayi babba a wajen Allah kun matsayi babba a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Fatima ba ali kadai ne mai armanta daga sun sabai ma akwai wanda suke mai armanta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabawa ali to ita tana da fadila fadail masu yawa na farko Fatima manzo Allah yake cewa kamar jini na ne ko kuma kamar tsoka ce daga jikina wanda ya cutar da ita kamar ya cutar da ni shi kuma Allah ya ce wa ma kan lakum an tu'zu rasulallah abin da zai cutar da manzo Allah abin da zai cutar da Fatima zai cutar da wa da manzo Allah to kuma ya zama tunni haramun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa babu wanda kai kama da shi kama da ka ga manzo Allah ka zan ka ga manzo Allah kamar Fatima Aisha take cewa ko da shi ya naga tana yi na san wannan yan manzo Allah ce take zaman ta ma in zata zama yanda manzo Allah ke zama haka take zama Fatima suka ce in yazo bai shiga gidan shi sai ya shigo gidanta ya shigo ya yi ciki tukun zai shigo gidan shi in ya shigo inda wannan misali a ce al'adar Hausawa ta saba da sauran al'adun abin ga wasu al'ummomi suke cewa in ya shigo sai ya tambace ta tukun zai fita sai ya shigo gidan shi har ake ce mata Ummu Abida ita Fatima lokacin da aka yi yakin Badar yakin Uhud da aka fasa ma manzo Allah kai ita zo take wannan lokacin sabar ma tana konawa tana sani a ciwon ci amma duk da haka wata rana ya zo ya tarro su suna kwanci da daddare zai taso ya zo ya kira musu ku tashi ku sallar dare su tashi wata rana suka shigo ya bugu ga ku tashi ku sallar ya sake tashi manzo Allah kara bugawa ku tashi sai ku tashi ya kara bugawa sai Ali ya tashi manzo Allah horon mu yana hannun Allah in ya ga dama zai tada suka ce yi manzo Allah ya juya ba iya buga cinye shi ya ce wa kamil insan aksar su in ya daga ku duba wannan manzo Allah ya ce ku tashi tashin ba yanzu wannan zai fara hada arena shi amma saboda ni saboda wannan shi ne karantarwa ta yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa wanda yawa yana gani amma saboda kasancewa shi uba ne ga kowa dan suke cewa matsayin manzon Allah ya yi ma hubanci ga al'ummar musulmi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim to wannan Fatima wata rana ta zo manzon Allah kaga hannuna ina daka ina kaza yayi kanta hannuna kalli manzon Allah yanzu ka ba mu wanda zai dinga mu aiki kuma ga wanda zai musu aikin an kawo tunda Ali ya tura ta an kawo ma manzon Allah wani wanda zai aiki an kawo mishi bawa ki je ki tambaye shi tunda ba zai hana ki ba ka je a ba mu sai ce ba zan ba ki ba ya hana ta kawai ce mata in zai kwanta ki ce subhanallahi alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ji wannan ya yi miki alheri in baki wannan bawa ne dinga miki aiki kuma ya hana ta shikenan to wannan iya daga cikin kadan daga cikin fadlana Fatima wanda ita kadai suka ce da zai rasu ya zo faɗi mata a wannan ciwo da muke banda tashi ita kadai ta sani cewa karfi manzo Allah da zai tashi mutuwa zai kuma shi ya faɗi mata ya faɗi mata yi kuka haka kuma sai kara kiranta a cikin iyalina ko dan famu babu wanda zai fara sharar da ni in baki ba sai Fatima ta ji abin suka ce babu wanda zai amshi albashirin cewa mutuwa zai kai ga lokacin da ka mutu da gani kai zai ka fara mutuwa kamar yanzu misali a ce a gida in uba ya rasu sai ta ga a cikin iyan nashi to kai zaka fara bi na kaga ya tsalo mushi ya tsalo mushi hankali yanzu kallon kowa zai yanzu kowa zai dinga jira to ni dai yanzu ba na mutu sai wani ya mutu to in ya mutu to ni ma sai in fara bi sai in shirya to yace araman Ali da Fatima yake cewa Ali yake cewa ina da na samu sharifin wata taguwa da aka raba ganima ta badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani kuma da aka zo a cikin kumsi ai wa alamu anna ma gayyantum min shay'in fa anna lillahi khumsahu za ku ta kumsi na Allah da manzo Allah ne to kuma a ciki manzo Allah zai ba sauran yan famu tunda su haramun ne su ci sadaka amma yanzu a wannan ganima yace he manzo Allah taro wani da kungiya ya ce da na so a yi walima sai na tafi irin wannan sawabin masu indonin ake cewa da hausa masu kira masu sai da wannan misali zoben yayi na azurfa ko na zinari a makera na je muka yi abin gare shi muka kawo muke zuwa mana ɗauko iskira kamar wani icce ne muke kawowa in kawo shi in je wannan bai huda ina sai da mashi har na tara kudin walima na tara kudin walima ta da wannan da Fatima sai ke cewa wa aslama al-Abbas ba'da al-asr kuma a wannan shekarar ta biyu bayan kenan Arma Ali da Fatima shi ma Abbas dan uwan babun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musulunta bayan al'asar nan akwai wata kisa ta Hamza da Ali bin Abi Talib lokacin ba hana shan giya ba kuma bayan wannan yakin na Badar yake cewa manzo Allah ya bani raƙumi wannan raƙumin da aka ba shi yake Hamza ya sha giya ba hana ba sha sun sha har yayin su yanzu da su raƙumin ne ya samu ya soke su ya soke rakuma Ali ya yi hushi sai ya je hudu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne zo wadin shi da abin da Hamza yi to kuma iya cikin su kuma manzo Allah ta dauke shi yana tambayar shi ko ya ce ma manzo Allah ya ku dukan ku babayen baba na waje ba ya hudu ne shakan sai manzo Allah ya bar shi to kuma yana daga cikin sabban da ya sanya aka yi aka hana shin jiya yace a shekara ta biyu ba su da mal Abbas ba da al-Asr bayan an kama Abbas kuma ya ji ya an cike shi to Abbas shi ma ya musulunta kenan da mun sina cewa ya boye musulunta shi a zuciya amma daga baya ya bayyana musuluncin shi yace wa kainuka gazuhum fil isri wa ba'da dahha yawma idin nahr yace kuma bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yakin da nukainuka yahudawa ne kina muna da yahudawa guda uku akwai banu najir banu kureza kuma akwai banu nukainuka kina su da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma ya zo a listan sira cewa kina wa qazu wa kainuka yakin banu kainuka fikisir kina bayan yakin badar kinan da taman daga bayan ya tambara da ya kan gazuwa ta banu kainuka yace wa ba'du kuma bayan haka da halon idin na hadu manzo Allah sai lanya kinan ita ma a shekara ta nawa a shekara duka ta fi su wannan banu kainuka ya zo a littawan sira cewa yahudawa ne kuma kamar yadda aka sani yahudawa duk inda suke duk garin da suka yi zaka ga kasuwancin kasa ko tattalin arzikin kasa iya hannunsu a ko'ina inda suka yi mutane ne wanda Allah ya ce wa atakum ma lam yuti ahadun min al-alamin ko mutane ne wanda suka rayu a cikin birane suna da madaniyat suna da hadarat masu yawa sai zama to mutane ne masu hankali kusan duk in ka kara nasu da sauran al'ummomi a da ko a yanzu mutane ne masu ilimi kuma duk inda suka ji tattalin arzikin kasar su suke rikewa misalai yawa ga sunan barkatai nan ko wannan na alamai tilar ya kawo musu hakan ga 'yan kasa suna cikin talauci amma kuma zuciyar kasa tana hannunwa tana hannunsu to haka a madina manzo Allah ya zo amma kasuwa ta ci duk wanda yake da ya rike tattalin arziki a hannunsa mulki a hannun shi sai yi abin da ya ga dama kawo kasar Isra'ila da suka yi masu kuɗi gare su mahaukatan masu kuɗi kuma suka zuba a cikin mashru'in kawo kasar Isra'ila suka zuba ma duniya kuɗi sarki Ingila sai an yi kasar Isra'ila don ku duba kahinnan zawwayi shi wanda ke so kawo kasar Isra'ila lokacin daular Usmaniya ya zo ya kawo ma wanda zai kawo ma sarki kuɗi ya ce ka sai da mun kasa sai kasan ba karamin kuɗi ba zan waye ce Falastin nake so a ce da mun ya kwadi mu shi kuɗi ne yawa ya ce in ka sai da mun gashi nan zan baka ya ce sai da mun to haka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasuwar ta ciki sai wata mace daga cikin matan musulmai ta yi kasuwar sai ya ce sai ta duka ta sai wani abu kawai wani bai huje doko fatan dutse sai dora a kayanta kamar misali a hijabinta sai dora wanda in dai ta tashi ba ta tashi da wannan dutse kafin ta fara yin sare hijaba ake gura musu ku kalla ana ta kallo tana karewa ta tashi kan da ya huta gaba ci ya hiska wace dariya ake ta dariya a kasuwa nan sai wani daga cikin musulmai ya zo kasuwa sai kama wannan bai hudu ya kashi to su ma sun kyale shi su ma hudu sai kama wancan mutumin musulman shi ma sai kashe shi yanzu labari ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da suke ko yin jai ku duba saboda mace da yake a tashi haka shi aka cewa Yesu wasu malaman sira su ce kwana 15 manzo Allah ya kewaye su a cikin garin su alkawari aka yi da su kuma sun warware alkawari manzo Allah ya ce wa su kwana 20 kwana 15 tun daga muntasaf na shahru shawwal har zuwa zulqa'da Allah sun yi tsoro a cikin zukatansu sai suka sauko a cikin hukuncin Abdullah bin Ubay bin Salul shi halifan su ne shi suka ce to manzo Allah a kirawo shi ya yi hukunci da manzo Allah ra'ayin shi wannan yahudawan ya tsasu zai gabaci da kawai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake damun shi suka ce hal yake iya jirga manzo Allah ka bar ni ka ba ni ceton waɗannan mutanen to har farko musulunci kuma wannan mutumin iya da mutane a cikin garin Madina sai manzo Allah ya ba shi hukuncin su sai aka musu hukunci cewa فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة سني الله من زال مسيء جلائي يجد قوة يهدو سبربر يخرجون بيوتهم يجيهم انزي يهدو فيها بس انسجن يبارك أوران قوة شوني يزوي أنفاني هي خوصة جدا لفتا حكا سكا قوة شكا نسو سكا ترى سكا بر ينكي ناسو كنوكا وسكي جوا sai suka yanki hannun abun ga wajen khaibar sai kuma wajen khaibar ya ce wa ba'du daha yau mai idin lahari bayan haka a shekara ta biyu manzo Allah hutu ya yi aka fara labiya ranar idin lahari to nan da aka zo labiyar ta farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kawai da ajina kawai ka yanka kaci shekara ba sauran haka samu lokaci ana yi kawai duk wanda ya zo in kanka ya hana aiki nama ko da ka so ya ka rarraba ka ba mutane ya ce sai daga baya da aka samu wadata shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa da man da na hana ku ku aiki saboda mutane akwai talakawa da yawa wanda ba su yankawa ya ce shi yasa na hana ku amma yanzu duk wanda yake so ya tara ya ce wa gazuwa ta suwai sun makarkara wani gazuwa fi saniya mustahiya ya ce bayan haka bayan kina an kori ya buda wanda nuka nuka sai aka yi gazuwa ta suwai sun bayan ta aka yi gazuwa ta karkara ya ce kuma yaki a shekara fi salisa wani gazuwa fi salisa mustahiya ya ce kuma yaki a shekara ta uku kinan su ma sun yawa kinan akwai yakuna da yawa da aka yi a shekara ta uku ya ce gazuwa ta suwai shi ne Abu Sufyan ya ka kare yakin Badar ya ji ya kwashi hazima an kore su suna jin haushin wannan sai ya alkawari wallahi ba zai wanke kansu ba kinan ba zai wanka ba wallahi sai ya tsaki kansa sai tara mayaka da ya tara mayaka sai biyo ta hanyar najadi yanzu misali makka tana nan madina tana nan sai sauya hanya najadi nan wajen zai sai nan wajen kuma sai hudu tana kin madina da ya zo sai kawo ma madina hari ya samu wani sahabi ya kashe kuma ya samu itacen da biyu aka fara suka fara sarewa suna konawa sai manzo Allah ya ji ga shi ne ya zo sai manzo Allah ya bi su da aka bi su suna tserewa da gudu to in mutum ya mutu ya ji zai fito da guzarin shi to guzarin su nan ne kamar garin alkama shi ne misali a ce an nuka garin alkama shi ne suka ɗauko a bahuhunan yanzu da suka ji an ce manzo Allah ya bi su suna gudu sai suka fara zubda wannan bahuhunan da suka kwaso saboda midoji ne ya gudu fesu tun da bahun suna gudu yana zubewa kenan shi ne aka sanya ma wannan yakin suwai kenan manzo Allah ya bi su ko shekar duba san gari an zubda suna tserewa da shi kinan sai aka sanya ma wani yakin abin ga suwai kinan wannan gari na alkama kuma sai aka yi ga zuwa ta karkara ko kuma wanda ake cewa karkara ce da kudar to ita ma shi ma yaki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi amma ba gwabza ba yaje dawo shi ma wasu ya bi ba gwabza ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dawo yace wal gazwa fi salisa mustahira ai a shekara yaki na mai shekara ta biyu kenan sun shahara kenan an samu ya hukuna da yawa a shekara ta uku ta shekara ta uku yace fi gatfan wa banu sulaim wa ummu kulsum ibnatul karim zawwaja usman biha wa hassa thumma tazawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam hafsa wa zainaban hafsa wa zainaban thumma gaza ila uhudin fi shahri shawwal fahara wa hamra al-asad yace a shekara ta uku yanzu kenan mun shiga abubuwan da suka faru a shekara ta uku sai aka yi yakin da fa a shekara ta uku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta wannan yakin shi ma ba a samu wani gwabzawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ya dawo da tsani kenan yankin Najdin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta yaje dawo ba gwabza ba wa bani sulaim shi ma yakin bani sulaim shi ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin bani sulaim ke yaje yayi kwana bakwai da yaje wajen mashayarsu yaje kai ya hari mashayarsu yaje ya dawo tuni yayi ciwo ne su ko kuma ya kama su yayi hisabin wurin kwana bakwai manzo Allah ya dawo ba ai komai ba kenan ba gwabza da tafan ba gwabza ba bani sulaim duka manzo Allah yana huta jeje ya dawo ba gwabza ba yace wa ummu kulsum ibnatun nabiyyi al-karim zawwaja usman biha wa hassa kuma a shekara ta uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arma ma usman yeshuwa ummu kulsum wa hassa kenan yake bantar da shi wannan misali ya bashi ruqayya kuma yanzu ya kara mishi ummu kulsum kenan shi aka sanya wa ummu usman zunnurain ake ce mishi zunnurain ne haske guda tunda babu wanda manzo Allah suka ce babu annabin da yaba wani mutum yin shi guda biyu in ba ni ba usman ba kuma iyada fadila ma yawa duk da suna zargin shi cewa bai je ya tambaya ba wannan shi yake muhimmi musu manzo Allah ai cewa mun zamana kuma da aka zo rabon ganima ta yakin Badar shi da aka bawa ina ka bashi Usman kuma shi kadai ne suka ce manzo Allah iya zamne kawai shi bai rike ba duk wanda ya shigo yana zamne bai rike kawai shi ba sai da Usman ya shigo sai da ya rike kawai shi suka tambaye shi ya aka manzo Allah ai cewa bazan ji kunyan mutumin da mala'iku ma suna jin kunyan shi to kuduwa matsayin shi matsayin Usman bazan ji kunyan wanda mala'iku ma suna jin kunyan shi kenan mutum ne wanda yake daraja a wajen Allah kuma yana daraja a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa tazawwaja nabiyyi Hafsa sannan manzo Allah ya arni Hafsa a shekara ta nawa ta uku wannan harma Hafsa kamar yanda gabata kahin nan manzo Allah ita tana wannan huzafa ko kuma hunais yake arama da ita da ya rasu yake Umar yake cewa shi na zo wajen Usman yake ce mishi kana so in arama maka Hafsa sai Usman yake cewa ni ban da bukata arame yanzu sai je wajen Umar sai je wajen Abubakar yace sai ya je Abubakar da yake magana ba ma yake cewa shi Usman shi Umar yake cewa yace na hijin haushin Abubakar tunda Usman ya bani amsa amma Umar ya ce muku Abubakar bai ce muku komai ba yace daga nan baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya nemi araman Hafsa sai Abubakar yake ce ma Umar abin da yasa ka gaban ci ma komai ba yace na taba jin manzo Allah ya jancanta kishi rashin wa manzo Allah ya hudu wani abu kuma ni in hito in fadi maka sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya arma Hafsa kuma a wannan shekare ya arma Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyya kenan ba Zainab bint Jahshi ba manzon Allah ya arma Zainab bint Khuzaimah wanda ake ce ma ummul masakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya arma ta yace sun magaza ila Uhud fi Shawwal duka a shekara ta uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyakin Uhud a wata na Shawwal to shi kenan labari ne mai tsawo ko a tsaya nan sun sai gaba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta uku yayyakin Uhud shi kuma a taƙaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin za su fito kuma wannan dukiyar da aka aje don a yi don a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu lokacin ta yayi aka fito wannan dukiyar aka fito da ita za a zo a yi yaƙi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji labari to ga sanin suna tahowa yanzu ya ja kuma yanzu sun shirya kusan badar sun fito da mutum dubu to yanzu kusan mutum dubu uku suka ɗauko to manzo Allah badar ya fito da mutum 313 to yanzu shi ma manzo Allah zai ƙara adadin mayaka to za su zo sun kula zuwa Madina sai manzo Allah ya zamana a yi shawara to ya kuke so a yi ya za a yi wannan yaƙi nan kowa ke ba da shawarar shi wasu suka ce manzo Allah a huta a tarbe su wasu suka ce a zamuna a Madina a yi jiran su su zo to kuma wannan ra'ayin na ƙarshe shi ne ra'ayin manzo Allah a zamuna a Madina ya ce in sun zo da mata da yara kowa su mata su dinga jihonsu su kuma za su da yaƙi to wasu suka ce manzo Allah ai sun iya suna iya ma mutane ɓanna kuma haka mutum ka a yaƙi a gidanka ai a waje ya yi amma suka cewa manzo Allah ya yi maholici ya ce na yi maholici na ganna a cikin wani gari mai damuwa mai kewaye na yi maholici na ga an yanka saniya a cikinmu kuma an yanka saniya a cikin abokan gaba ya haɗu zai din muhalcin da ya ke na a fasarar muhalcin a ina za a yi yaƙi a cikin gari to nan waɗanda ba su yi yaƙin ba da mafi yawa samari ne ya suka ce manzo Allah kawai a huta kawai to shi kuma manzo Allah haka ne suke cewa minhum allazina yu'zuna an-nabi wa yaquluna huwa uzun suke cewa ai duk abin da ka haɗu mishi ma yarda yake to kuma yace kullu uzun khairul lakum yu'minu billahi wa yu'minu bil akhir to haka manzo Allah ana iya gaugawar shanyo kanshi bai su a hutan amma samarin suka mai fice sai ce to shikenan fita za ranar juma'a ya hau mumbai ya yi hudu ba bayan juma'a ya ce to a huta dai san kuma ya shiga gida ya sa kayan yaƙi ya hutu yana hutarwa sai wanda da tijiya suka ce ma su samarin kun ga manzon Allah zai san huta ku kuwa tilasta shi zai huta ku koma ku ce mishi a zamana sai suka dawo manzon Allah a yi haƙuri ko a zamana a cikin gari sai cewa musu manzon Allah annabi taɓa sa kayan yaƙi ba kuma ya dawo ya zamana kau in an sa fi an fi kau hiri abin da Allah ya yi hukunci a yi to na kama hanya da baki ɗaya aka huta Uhudun kusa da Madina ne kusan yanzu ka ce tana cikin garin Madina tun daga nan ma kana tsin kayo masallacin manzo Allah daga Uhudun to sai kama hanya suka tafi suka zo wannan wurin suna jira to cikin jiran da kuke Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai na Madina kawai da aka zo hidin yaki kawai ce a yi damar manzan Allah ra'ayin yara wato na ce mishi a zamna a garin Madina su malafi jami'ai sun ce a zamna da ke kyanye mishi a zamna a garin Madina ya ke bar ra'ayin yara ya bi ra'ayin yara ya ce kawai ta giya kaza ashi ne Allah ke cewa ya tsoro ne inna buyutana haura wa ma hiya bi auratin in yuriduna illa sira kawai tserewa ce suke so su kawai kama hanya jiya ya ce a nan daga cikin wani sahabi kuma suke cewa baban Jabir bin Abdullah baban shi Abdullah ya ce bin shi biya roƙon shi don Allah har kun yi fata manzan Allah da mutane ga ɗan maka sun zo mutum 300 kuma ka tsere da ya huta sai da mutum 300 suka bi shi manzan Allah da mutum 200 ya hutu 300 suka koma sau rana da biyu ku sun koma shi kuma suka yi zaman su a garin Madina suna jira suna jiran rajistar yaki ko kuma sun san suna tunanin cewa manzan Allah ba za a bashi kashi a wani yaki kina wannan shi ne sai mu sa a nan kenan karatu na rohira sai a ci gaba ko kuma a yi zuwa shi in ji ba a sa a nan kenan a takaice abubuwan da suka faru a wannan yakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yakin Kainuka kuma a wannan shekara ta aka yi aka farlanta layya sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi yakin da Tufan kenan ba a gwabza ba ya je ya dawo kuma bayan shi aka je Sulaim manzan Allah aka yi musu wajen mashayarsu aka yi musu hadi kuma ba a gwabza manzan Allah ya dawo to kuma manzan Allah a wannan shekara ta uku ya armama Usman ya shi Ummu Kulsum kuma bayan shi ya armi Hafsa kuma bayan shi ya armi Zainab kuma a wannan shekara ta uku a Shawwal aka fara yakin Uhud sai manzan Allah shi ya huta shi ya huta banda wancan karkara wannan banda Suwaik banda Abu Sufyan ya kawo harin to sauran duka manzan Allah kenan shi ya tafi da karkaran da wannan ya sun shi Bani Sulaim duka manzan Allah shi ya tarda su su wannan da ya tarda su a wurin mashayarsu kenan inda suke zauwa su shafe dabbobinsu manzan Allah bai samu kowa ba kenan ba a gwabza ba ko manzan Allah ya dawo shi Suwaib kenan ita ce kadai Abu Sufyan ya kawo hari su kuma karkarar Tulkudar manzan Allah shi ya tafi kuma ba a gwabza ba sai dawo haka Bani Sulaim shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba a gwabza ba shi ma ya dawo wannan akwai wasiƙa ta Madina wanda har yanzu bulurkin abin ga menene ake kina za a ce musu da Hausa kamar mada-mada da aka yi alƙawarin da aka yi sai wasiƙa ta Madina kusan yanzu ina tsammani wannan masu fita wuce ya mafi yawa duk sun kawo shi sun kawo bulurkin manzan Allah da ya zo ma wannan ɗabi'un duka ya tara su Yahudawa Banu Qurayza Banu Kainuka da sauran duka ya tara su yanzu ni ne shugaba na yi kokari kenan suka yi alkawari ba za ku yake ni ba kenan a shekarar su ta farko bai ji wagoma a shekara ta farko duka wannan abun ne alkawari da su kamar a lokacin Madina yanzu mafhumin daula tunda an taso an dawo Madina kenan yanzu manzan Allah ne zai gina daula zai gina ita kuma daula tana buƙatar hi daula ta zamanto tana da kulafa tana da abokai wannan abokinmu wannan abokinmu ne wannan abokina ne in yaki ya taso zai kare ni shi ne tunda Yahudawan wasu garuruwa gare su a yankin Madina kenan in muka yi alƙawari da su ta hanyar su ba za a yi bane ba za a yake mu ba kuma haka mu ma ta hanyar mu ba za a yi bane ba za a yake su kenan shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kenan yanzu mafhumin daula shi ne shugaban daula kuma duk wani abu da za a yi kamar abin abin da ya shafi diplomasi yana maza Allah shi ke abin da ke shi shi yake kula da shi duka kowane yake warware an yi ala kawai ne ya ce larar kubo na shi mu'mini illan wala ajiyar wala aikon wani mutane battewa ka yi alkawari da su kuma su ma su cika maka wani ka nuka a cikin warware wani kure ya suka warware dukkan su gaba ci daya kowane hege warware ne damar nune ne alkawari ina tsoro ne ina tsoron ka sai ne shi na a farkin tun da dama ban yarda ba da kai da ni tun yanzu daga wata fursa ka samu ko sai ka an iya ba manzo Allah an iya kashi su mai su mutu kai tare da su ai shi ne na Banu Qurayza da aka zo da su warware alƙawarin da suka warware kuma manzo Allah ya kama su ya kai musu hari ya tsare su suka tabbatar da cewa manzo Allah ya karin su ne suka ce shugaban na su ke musu ku tsaya ku jin hadu ce kun ga wannan mutumin annabi ne kada shi ya bai hujin ya ce musu wannan mutumin annabi ne ya ce wallahi inda ba annabi ne ba ku ne na budawa ku ne Allah yake so inda ba annabi ne ba fenguwa ya zo ya ce ku yanzu gashi ne ya tsare kuma tana yiwa kashe ku je ya ce musu abin da zan hadu ne kawai ku hutu ku ce kun bi shi ya ce wallahi in ku hutu ku ce kun bi shi kawai shi ke nan zai yaye ne to kaga huda da ke ta wurin kai da Yesu kawai suka ce wannan kabar ta ba bai taso ba mun sai ce to na biyu ku hutu yanku da matan ku kashe su in kun kashe su ku ma ku hutu kawai a kashe ku kowa ya mutu to su kuma da mutane masu tsoron mutuwa suka ce a war wannan shi to na uku suka ce to a sauko akan hukuncin manzo Allah a ga abin da zai yi da sun tunani irin na Abdullahi bin Ubay bin Sabi ne wanda ya cici abin ga Banu Qurayza shi ma suka ce akwai Sa'ad bin Mu'az a tabo shi da kuma da suka tabo a shi sun tabo sun tabo sun kai yankan su
inda ya bayyana
da Abdullahi bin Ubay shi ne shugaban shi shi ne da su ke daga cikin kahuran makani na duba na duba su ne su a cikin kahuran makani